أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم الأربعاء 24 ذي رمضان shekara ta 1443 hijiriya, wanda ya dace da 20 da watan 4 shekara ta 2022 miladiya. Zan mu ci gaba da karatun littafin mai albarka, shine Al-Jami'us Sahih na Al-Imam Al-Bukhari. Wannan shine darasin mu na 56. Zan mu tashi cikin Kitabus Salah. Muna cikin Kitabus Salah, zan mu tashi a babu wujubu salati fi siyab, babu na biyu a cikin Kitabus Salah, inda al-Imam al-Bukhari yake cewa babu wujubu salati fi siyab, baban da ke bayanin wajibcin yin sallah cikin tuha. Wa qaulillahi ta'ala, da kuma fadar Allah madaukin sarki, khuzu zinatakum inda kulli masjid, ku riki qawaku a gurin kowane masallaci. Wa man salla murtahifan fi saubin wahid, da kuma bayanin wanda yayi sallah a cikin tuha guda ya rulluba da ita. Wa yuzkaru ana ambata an Salamatu bin al-Aqwa, daga Salamatu bin al-Aqwa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, cewa annabi mai tsira da amincin Allah kala yana cewa ya zurruhu, ya daure gabtan shi, walau bi shauka, koda da kaya ne. Fi isnadihi, nazar cikin sanadin shi akwai duba. Wa man salla fi saubi allazi jami'u fihi ma lam yara azan, da wanda yayi sallah cikin tuhar da yayi sadu da ita matukar bai gaba kazamta tare da ita. Wa amara nabi sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni, Allah ya tufa bil baiti, kada ayi dawa fi a Ka'aba uriyana a tsaraice. Wannan asar da al-Imam al-Bukhari ya kawo, wannan da yake cewa fi isnadihi nazar, yace al-Imam, shi al-Imam al-Bukhari ya kawo shi da sanadin shi cikakke a cikin tarihin shi a Tarihul Kabir. Abu Dawuda da Ibn Khuzaimah da Ibn Hibban sun kawo shi da lafazin su ta hanyar darawardi daga Musa ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Abi Rabi'a daga Salamat ibn al-Aqwa, yake cewa qultu ya Rasulullah, ya ma'aikin Allah, inni rajulun atasayyir, ni mutun ne mai harauta, afa usalli fil qamis al-wahid, zan yi sallah cikin tuha riga guda daya? Kala na'am, sai ya ce mishi eh kana iya yi, zurhu walau bi shauka, ka darme shi koda da kaya ne. Kenan wannan shine asalin hadisin da Bukhari ya kawo a matsayin mu'allaq daga Salamatu bin al-Aqwa. Salamatu bin al-Aqwa shine sahabin da al-Imam al-Bukhari yake amsu sulasiyat nashi a cikin al-Jami'u Sahih. Yake cewa zurhu walau bi shauka. Bukhari ya rawaito shi daga Isma'il ibn Abi Uwais, daga baban shi, daga Musa ibn Ibrahim, har zuwa karshen sanadin. Kenan wannan da yake cewa yazurruhu, al-yazurruhu min al-izar ne, yazurru ma'ana ya shuddu izarahu, ya darme gabtan nan nashi, walau bi shauka, koda da kaya ne, yayi sallah da shi, tunda ya tambaye shi ne shi yana farauta a cikin daji, gashi da tuha guda ya zai yi? Sai annabi ya ce mishi kai ka darme ta koda da abun nan ne, koda da kaya ne. A ciki da yake cewa man salla fi saubi, wanda yayi tuha a cikin tuha, yana nuni ne ga hadisin da al-Imam Abu Dawud ya hudo da Nisa'i da Ibn Khuzaimah inganta shi da Ibn Hibban, daga hanyar Muawiyah ibn Abi Sufyan, annahu sa'alahu Ummu Habiba, ya tambayi al-uwashi Ummu Habiba, yace mata hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi saubi allazi yajami'u fi, shin annabi yana sallah cikin tuhar da ya sadu da iyalin shi da ita? Qalat na'am, tace eh, idza lam yara fihi azan, idan bai gaba kazamta tare da shi. Wa hadha min al-ahadith allati tadammanatha tarajum hadha al-kitab bighayr siga, wannan yana daga cikin hadisan da tarjama wannan littafin ta tattaro shi ba tare da sigar ruwaya ba, kuma ba tare da ta'liki ba. Wanda wannan kadan ne a cikin wannan littafi mai albarka, da yake cewa wa amara an-nabiyyu, annabi alayhi salatu wassalam yayi umarni kada ayi dawa fi a cikin abun nan sirara. Shi ma hadisi ne wanda aka rawaito daga Abubakar Siddiq, akwai shi a cikin Al-Jami'u Sahih, kin zan mutarra shi cikin Kitabul Hajj. La yahujju ba'da al-aami mushrikun wa la yatufu bil baiti uriyan, kada bayan wannan shekara wani mushriki yayi haji, kuma kada wani yayi dawa fi tsirara, kamar yadda sun kasance suna yin abin nan, suna jahiliya, suna yin dawa fi a tsirara, suna cewa ba za su abin nan ba yin dawafi da tuhar da sun saba ma Allah a cikin ta sai su je suna yin dawafi salara da aka sabko suratul tauba Allah madaukin sarki yasa a hana su sai annabi ya faɗi wannan magana وقد ذهب الجمهور الى ان ستر العوره من شروط الصلاه جمهور المعلمين سنتهي akan cewa sitrace al'aura yana daga cikin sharuddan sallah wanda sai sun cika sallah take zama sallah hadisi na 351 na farko da zan magani yau al-imam al-bukhari yake haddathana isa ibn isma'il qala haddathana yazid ibn ibrahim an muhammad an ummu adiya qalat take cewa na a Musa ya nace ne a Isa Musa ne anan ma daga ummu adiya qala take cewa umirna an nukhrij al-huyada an umarce mu muhuddo da mata masu haila yawmal idain ranar idi guda biyu wa zawatil khudur da mama abuta dakuna ma'ana mace mai aure fa yashhaduna jama'atul muslimin sahalati jama'an muslimi wa da'awatuhum da addu'ar su wa ya'tazilna al-musall huyada al-musallahunna masu haila sinisanci gurin sallah qalat imra'atun ya rasulullahi wa ta mace tace ya ma'aikin Allah ihdana laysa laha jilbab dayan mu zata kasance batta da mayahi batta da malullubi qala sai yace laytul bisa sahibatu hamin jilbabiha yar uwata ta tuhatar da ita daga mayahinta ma'ana ta samu wata wadda take da biyu ta ara mata ta tahi da shi kenan yake nuna mana karhin mustahabbancin kasancewar a huddo su a tahi abin nan da su anyi shi can ba nan bane wajen shi farko wa anil musalla yace sai dalilin shi akan tarjama min jihati ta'kid al-amr bil lubs ta hanyar da aka tsananta cewa sai an sanya kayan hatta ta wajen a doko aro zuwa huta gurin sallah sai wannan yayi nuni akan cewa to cikin sallar farilla min babu aula a ce an sanya tuha wannan idan mutum bai nura ba zai ga kamar al-imam al-bukhari tsakanin wannan hadisin da babu wata alaka mai kwari to alaka ta huskar kasancewar gashi sallar idi ne tunda ana bayani ne cikin sanya tuha cikin sallah wujubu salati fi siyab wajibcin sallah a yi ta tuha sai kawo wannan hadisi abinda bukhari yake so gashi sallar idi ce ma amma wata da ta kawo jajen cewa ba ta da tuhar da zata sa annabi bai ce mata wata tahi babu mayahin sai dai ce mata ta aro kenan yake nuna sallar farilla ko min babu aula a sa ta wannan gashi idi ba ma sallah bane zata yi aka ce ta aro babu na uku babu aqdul izari ala alqafa baban dake bayanin kulle gabto abu sawiya fi salati a cikin sallah wa qala abu hazim yake fada daga sahal yake cewa sallau ma annabi sun yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam aqidi uzrum suna kulle da gabtan su ala awatiqihim abu sawiyan su abin da yasa suke aikata karan saboda sun kasance ba wando gare su ba sun kasance suna kulle gabtan su daga wuyan su ya sitirce su dan saboda in sun yi ruku'u ko in sun yi sujada ba zai fado ba kamar mu ba da misalin kamar wani bargo ne ko ta darace haka bata da siffar riga ko kuma ta siffar kawai ita ce za a lulluba da ita kenan aka lullubo ana bukatar dole sai an dar mai nankin yawa kamar na harami kenan dole sai an dar mai nan dan saboda in ba dar mai ba faduwa zai ba wando bane kuma wannan suffa ce suffa ta ahlus suffa hadisi na 352 al-imam yake cewa haddathana ahmad ibn yunus qala haddathana asim ibn muhammad qala haddathani waqid ibn muhammad an muhammad ibn munkadir qala salla jabir fi izarin jabir yayi salla cikin gabto kada aqadahu min qibali kafahu ya darme shi ta wajen qiyashi wa siyabuhu mawdu'atun ala al-mishjab tuhahin shi suna darme a bisa al-mishjab abun nan abun shanya an yi wanki abinda ake shanyawa shine al-mishjab tuhan shina abin shanya kenan ba a yi bai wanki ba su bushe ba qala lahu qa'il sai wani yake ce mishi tusalli fi izarin wahid zakai sallah cikin gabto guda fa qala sai yake cewa inna ma sanatu zalika abinda yasa na aikata haka li yarani ahamku mislu gidan wani wawa kamar kai ya gani ma'ana wawa da yake tunanin cewa bai halitta ba in ya gani sai ya san cewa ya halitta shi yasa nayi dan sallah a cikin tuha guda ya halitta yace wa ayyuna kana ne ko menene ya goge mana nan ayyuna kana lahu saubani ala ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam yace waqin mu yake da tuha bi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam talauci ya kai da ba wanda zaka samu wanda yake da tuha biyu a zamanin annabi kenan zancan a ce sallah cikin tuha guda bata halitta ba bai taso ma tunda ba kowa yake da ma tuha biyu ba kowa ɗayan nan ita ce in ya tashi wanki shi da wanke ta sai cikin dare ido ya abin da ya rihe ya tsaya zur ya wanke ta da ya shanya dan bai da wanda zai sa. Ibn Sayyid an-Nas yake cewa yana da wannan sharhin sahih sharhin Sunan Abi Daud. Ibn Sayyid an-Nas yake cewa al-mishjab shine abinda ake ratayewa ana shanya tufa idan an wanke su shine abun shanya kawai. Al-mishjab ba. Wal gard bayan jawaz salati fi saub al-wahid abinda Bukhari yake nihi anan ya nuna mana halaccin yin sallah cikin tufa guda walau kana salati fi saubain afdal didda cewa sallah cikin tufa bi tahi farala kamar yana so ya ce mishi ne na aikata haka da gangan dan saboda jahili kamar kai gani ya san cewa ya halitta shi yasa na aikata haka abinda yasa kabrara mishi magana ya ga mishi magana kamar wannan dan saboda wajibcin yin inkari ga aikin malamai wanda ya kasance masani ne ga abun in kaga yayi ka tambaye shi akan cewa kaza ya halitta ka ne musani ba ka mishi inkari ba abinda yasa kabrara mishi magana dan ya zo mishi da huskar inkari akan cewa bai halitta ba taya zaka yi kaza kenan shi kuma ya gaya mishi wannan magana inda ya zo mishi talalima ba zai gaya mishi magana mai kabri kamar wannan yace wale husum alal bahasi alal umuri shar'iyya dan ya zaburar da su akan bincike a cikin lamari na shari'a. Fa'ida kana al-khilaf fi man ijaz salati fi saub al-wahid qadiman sabani akan cewa halaccin yin tuha sallah a cikin tuha guda da daddan magana ce. Ibn Abi Shayba ya hudu daga Ibn Mas'ud yake cewa la tusalli yan fi saubin wahidin wa in kana awsa ma baina sama'i wal ard kada kai sallah a cikin tuha guda daya koda a ce fadinta ya kai daga sama zuwa kasa. Yan nasaba wannan magana Ibn Battal ya nasaba ta zuwa ga Abdullah dan Umar amma ba a mishi mutaba'a ba. Wannan a farko kenan suna ganin haramcin abin daga baya kuma istaqarra al-amru ala al-jawaz lamarin sai ya tabbata akan cewa ya halitta kenan kamar yanzu jallabiya doguwa ko babu wando sai kai sallah da ita haka nan duwa ta tuha ta kasance dan ta zama daya ce ba zai a ce ba a sallah da ita ya halitta shine baban da Bukhari ya kulla ana. Hadisi na 353 haddathana Mutarrif Abu Mus'ab حدثنا عبد الرحمن بن ابي الموالي ام محمد بن المنكدر قال رايت جابر ناغا جابر بن عبد الله يصلي في صوب واحد ينا صلى cikin tuha guda wa qala yake cewa ra'aytun nabiyya naga annabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi saubin yana salla cikin tuha daya kenan magana ta kare tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hujja ta tashi yake nuna mana halaccin abun babe na hudu babu salati fi saubil wahid multahifan bihi baban da ke bayanin sallah cikin tuha guda daya amma multaifan bihi wanda an lulluba da ita ai shine bambancin da can baya siffa ta iltihab kin zan maga yadda ake nihi da iltihab a cikin baban. Qala az-Zuhri fi hadisihi Muhammad ibn Shihab az-Zuhri a hadisin shi yake cewa al-mutahif al-mutawashshi multahif shine wanda ya danfara tuha a jikin shi wa huwa al-mukhalif baina tarafihi shine wanda ya saba tsakanin gehenta nan ya kalli gabas nan ya kalli yamma ala atiqaihi abusa ka hada shi wa huwa al-istimalu alaman kibai shine istimal kurman yayi abusa ka hadin shi. Qala yake cewa qalat ummu hani take cewa iltahafa an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi saubin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi iltihafi ya lulluba da tuha wa khalafa baina tarafihi ya saba tsakanin gehenta ala atiqaihi abusa wuyan shi kenan kamar tuha ce guda ɗaya mai kama da dara sai ya lulluba ta amma lulluba da zai wannan sai wangakinta na karshe nan kalli kai tsaya nan a gabas wannan kuma ya tsaya a nan yamma shine al-iltihaf. Lamma kanat al-ahadith al-madiya yace yayin da hadisan da suka gabata sun kasance fil iktisari ala saubul wahid takaitawa akan tuha guda daya idlaqan ba tare da sanya ga yadda za a yi ba yace to ardafaha sai Bukhari ya biyo baya bima yadullu ala zalika ga abin da yake nuna mana akan wannan bi halin diq da halin kunci au bi halin bayan al-jawaz ko halin cewa ya halitta wai kasancewa halin kunci da basu da hali shi yasa suke yin wannan abun kuma yin hakan kin ya halitta da tuha guda matukar dai abin da ake so al'aura ta ruhu kuma ko ina ya ruhu al'aura ta namiji ga mace kuma kowa daidai warwaran al'aura shi da Allah ya shar'anta. Hadisi na 354 حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا هشام بن عروه عن ابيه عن عمر بن ابي عن عمر بن ابي سلمى ان النبي صلى الله عليه وسلم انه من صلاه ده امنتين الله صلى في ثوب واحد ياي صلى cikin tuha guda قد خالف بين طرفيه يا سابا tsakanin gehen shi. Wannan hadisi isnadin shi yana cikin hukuncin abunnan sulasiyat na al-Imam al-Bukhari duk da sura shiba ta kasance ba akan sura ta sulasiya dan saboda mafi girman abin da ke tsakanin al-Imam al-Bukhari da tsakanin sahabi shine mutum biyu duk da sahabin ya kasance yana rawaito shi daga Annabi alayhi salatu wassalam to a wannan gurin za a kira shi hadisi ne sulasi amma ta sura shi ko da ya kasance yana rawaito shi daga wani sahabin daban sai ya kasance yana da hukunci na al-ulu dan saboda tsakanin shi dai da sahabi kawai mutum biyu ne Ubaydullah ibn Musa Hisham ibn Urwa daga baban shi kuma ya rawaito daga Umar ibn Abi Salma kenan shi da yasa da daga Annabi ya rawaito sai zamanin sulasiyat ne hukuman wa ma'anan amma da ya zamana ya sahabin ya rawaito daga wani sahabi sai maida su sulasiyat ne amma a hukunci kadai yace wa haka za ta kulu min nisba ila sahabi idza lam yaqa bainahu bainahu illa wahid haka kuma nisbar take kasancewa zuwa ga tabi'i idan ya kasance babu tsakanin shi da shi sai mutun daya idan tabi'i ya rawaito shi daga sahabi to akan abin da ya gabata ne hadisi na 355 haddathana muhammad ibn al-musanna haddathana yahya haddathana hisham haddathani abi an umar ibn abi salma annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam cewa shi ya ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi saubin wahidin yana sallah cikin tuha guda fi baiti ummi salama a dakin ummi salama wa qad alqa rafaihi ala atiqai ya geha gehensa abu saka hada shi hadisi na 356 haddathana ubaydullah ibn isma'il ubayd ibn isma'il haddathana abu usama an hisham an abihi anna umar ibn abi salama cewa umar dan abi salama akhbarahu ya bashi labari qala yana cewa ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam naga manzon allah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi saubin wahidin yana sallah cikin tuha guda mustamilan bihi fi baiti ummi salama ya lulluba da ita a cikin dakin ummi salama wadi an tarafaihi ala atiqai ya azagehin su abu saka hadin shi annabi alayhi salatu wasalam ibnu battal allah mushi rahama babban malamin malikiya mai sharhin sahihul bukhari wanda ya rasu shekara 400 da yan kai yake cewa fa'idatul ittihaful mazkur allah yanzur yace fa'idar iltihab din da aka ambata kada mai sallah yayi duba zuwa ga al'aurar kansa lokacin da yayi ruku'u shine hikimar daurewa wallahi su kodo saba inda ruku'u wa sujud kuma dan saboda tuhatta fado lokacin da mutun yayi ruku'u ko yayi sujada hadisi na 300 shi yasa ake yin wannan siffar da suka ambata tun harkon babi iltihab hadisi na 357 haddathana isma'il ibn abi uwais haddathani malik ibn anas an abi nadar مولى عمر بن عبيد الله ان ابا مرة مولى ام هاني بنت ابي طالب اخبره انه سمع ام هاني شي اجي ام هاني بنت ابي طالب تقول تنا cewa ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم امر فتح ناتي زوا ga annabi صلى الله عليه وسلم shekara fatahu makkah fawajadtuhu yagtasil na tarda shi yana wanka wa fatima tubnatu tasturuhu fatima diye shi tana sitirje shi qala sai tace fa sallamtu alaihi nam shi sallama fa qala sai ce man hazihi wace ce wannan فقلت انا ام هاني بنت ابي طالب ني ام هاني ايتي بنت ابي طالب فقال سيكي تيا مرحبا بي ام هاني مرحبا د ام هاني فلم ما فرغ من غسله عند غمن كان شي قام سي تاشي فصلى ثمان ركعات يي صلى ركعه 8 صلى ولا هكنا مرتهفا في صف واحد انا للبا cikin tuha guda فلم من صرف قلت عند يتهي شي سي نتي يا رسول الله يا مايكين الله زعم ابن امي انه قاتل رجلا دان امي نا معناه ابوكين واسانا ya raye cewa shi zai kashe wani kad ajartu huwa nan kuma na bashi kariya fulanun ibn hubaira shine ibn hubaira fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam abinda ake ce ma wa in ahadun minal mushrikin istijaraka alistijara shine ka bashi wannan ka bashi kariya cewa duk da kuna yaki da su basu da ikon su shigo garin ku to amma wani daga cikin musulmi yana da wani abokin kasuwar shi ko yana da wani abokin wata zo ta maslaha dai wajen shi a matsayin ka na mummuni sai ka nema wajen shugaba ka je ka bashi kariya cewa wani zai zo karkashin kulawata ya koma kawai wanda ya taba shi duk da kahuran yaki ne to in ka yi wannan babu wanda zai yake shi har ya koma shine wannan al-istijar din to ita ta ba ma wani kahuri cewa yayi haka nan ya taho ya koma kawai wanda ya taba shi dan amunta yace in ya zo sai na kashe shi isto shine tazo ta kawo kuka wajen annabi alayhi salatu wassalam annabi sai ya ce mata kar ajarna man ajarti ya ummu hani mun ba da kariya ga wanda kika ba kariya ya ummu hani qala sai ta ce wazalika duhan wannan kuma da wallahani akai wannan abu shi yasa malamai suke fassara ta da cewa sallan nan da ya raka'a 8 sallah ce ta wallaha duk da wasu sun saba akan hakan kenan wannan abin da yake nuna mana muhimmin istijara koda yaro ne ko mace almuslim annabi alayhi salatu wassalam yake ce almuslimuna tatakafa'u dima'uhum wa sa'abi zimmatihim adnahum wanda ke kasa da su ma ya dauko alƙawalin su kuma a kiyaye shi mace da yaro suna iya dauko alƙawali kuma irin wannan a kiyaye shi ba abin da ya kai musulunci adalci Abu Murra ambatan shi ya gabata a cikin kitabul ilm wa urifa huna bi annahu maula ummuhani anan mun gane cewa Abu Murra intaccen bawa ne na ummuhani kuma maula ne na aqilu maula ne na ummuhani a hakika amma maulan aqilu dan kasancewa shi dan uwanta ne wani lokaci a nasaba shi zuwa gare ta wani lokaci a nasaba shi zuwa ga aqilu dan saboda dan uwanta ne kuma hadisin wannan abin da yake bayani akan shi sallar wallaha gurin da zan yi bayanin shi shine lokacin da muka shiga cikin abin nan sallar wallaha tana tahi hadisi na 358 al-imam yake cewa haddathana abdullah ibn yusuf qala akhbarana malik an ibn shihab an sa'id ibn al-musayyib an abi huraira anna sa'ilan sa'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wani mai tambaya ya tambaye annabi alaihi salatu wassalam ani salati fi saubin wahid gami da sallah cikin tuha guda fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa aw li kullikum sauban shin kowan ku ne yake da tuha guda biyu ma'ana tunda ba kowa yake da ba min babu aula a ce an halitta yin sallah a cikin ta wannan hadisi isnadin shi yana cike da manyan malamai abdullahi ibn yusuf at-tinisi malik ibn shihab sa'id ibn musayyib abu huraira dukkan su manya ne a cikin su ya hada manyan malaman hadisi anan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wal kullukum saubani khatabi allah mushi rahama yake cewa fihi labzuhu istikhbarun wa ma'nahu al-ikhbar amma hum alaihi min qillati siyab annabi nan kamar yana tambaya ne amma kuma kamar yana bada labari ne akan cewa ai kuna cikin kuncin da ba kowa yake da tuha biyu ba sai yayi nuni anan gurin cewa fatawa ce ya bashi amsa cewa kawai ya halitta kenan duk da cewa bai ce mishi ba eh ya halitta ayi kawai wannan magana da ga ya mishi kamar ya nuna mishi cewa ya halitta ne amsa ce kawai gare shi kamar yana nihin ce mishi ne idan ya kasance rufi al'aura wajibi ne kuma sallah ta zama na tilas kuma ba kowa bai ke da tuha guda biyu to kuma ya za a yi kusancewa sallah a cikin tuha guda ɗaya ta halitta kenan kawai ta halitta al-imamu dhahawi yake cewa ma'ana shi shine sallah a cikin tuha guda ɗaya makaruhi ce ga du sai wanda bai samu wata tuha ba ibn hibban ya rawaito wannan hadisin ta hanyar auza'i daga al-imam ibn shihab sai dai cikin amsa yake cewa li yatawashsha bihi thumma li yusalli fi ya lullube shi a jikin shi sannan kuma yayi sallah da shi yace sai ya kasance tana yiwa ibn hibban shi hadisin da ya kawo amsa annabi ya ba mutunan ba ta mishi bai awli kullukum saubani to shine al-imam ibn hajar yace tana yiwa kasance mutum biyu ne wannan ga abinda aka gaya mishi shi kuma wancan ga abinda aka gaya mishi babu na biyar babun idza salla fi saubil wahid falyaj'al ala atiqai baban da ke bayanin idan mutum ya wani
amsa sallama wa idza zala muhani yana cikin wankan ne
yana cikin
wankan a cikin ya amsa mata sallama
a ciki bai amsa mata sallama ba a ciki wanda yake cikin ban daki yana wanka bai zai amsa sallama ba mun gani can baya cikin sunan Abi Dawud da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kiyayewa a sallama bai da arwalla ma sai yayi taimama ya amsa sallama to kuma min babu aula a ce yana cikin ban daki ya amsa sallama bayan ya gama ne ya amsa sallama ta ba a cikin ban dakin ba ai ya faɗa a cikin wani hadisi wanda ina ga Abu Dawud ne rawaito shi yake cewa bai halitta mutum bi suna zama suna bayan gari kuma suna hira ce fa inna Allah ya mukutu an zalik Allah yana kyamar wannan kenan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai hana ba magana hira ma a cikin masallaci kuma shi ya musu yace hadisi na gaba babu na gaba kai babun idza salla fi saubil wahid baban dake bayani idan mutum yayi sallah cikin tuha guda falyaj'al ala atiqaihi to yasa wani bangare abu saka fada shi hadisi na 359 haddathana abu asim an malik an abi zinad an abdurrahman al-a'raj an abi huraira qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yusalli ahadukum fi saubil wahid kada dayan ku yi sallah cikin tuha guda laysa ala atiqaihi minhu shay la atiqaihi shay ya zamana sama da ka fada shi babu komi ya zamana in tuha ɗaya ce zai sa to ya kasance a kafada shi ya rufa mata wani abu ta kama har kafada shi ne dukan hada ba al'aura bace. Hadisi na 360 haddathana Abu Nuaim haddathana Shayban an Yahya ibn Abi Kasir an Ikrama qala sami'tuhu aw kuntu sa'altu ko kuma ce na tambaye shi sami'tu Aba Huraira naji Aba Huraira yaqulu yana cewa ashhadu anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ina shaidawa ni naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man salla fi saubin wahidin duk wanda ya salla cikin tufa guda daya yace fali khalifu baina tarafaihi to ya saba tsakanin gehen tufa guda biyu karshen guda tufa guda biyu nan da yake cewa cikin hadisin sami'tuhu naji shi Yahya ne yake cewa naji Ikrama sannan sai ya taraddudi shin ya ji shi ne a farko ko kuma tambaye shi ce yayi shi yake shakku akan abun kuma dan saboda amana ta malaman hadisi abu koda akwai adana shak sai sun yi bayanin shi dilalar hadisin akan tarjuma ta huskar kasancewa al-mukhalafa baina tarafain la tataysar illa bi ja'ali shay'un min sawbi al-atiq saba sunan da za a yi a bisa ka hada bai wajen tuha wajen bangaren nasu kowanne karshen ta saba haka nan bai yiwa sai an aza shi bisa ka hada haka al-imam al-kirmani ya hada amma yace abin da yake dacewa ta hanyar hadisin nan ya zo da nuni ga abin da al-imam al-bukhari yake yi kamar abin gakin shi kamar al'ada shi a wajen Ahmad ya zo ta hanyar Ma'amar daga Yahya ya ce fal yukhalifu baina tarafaihi ala atiqai dan saboda a wannan hadisin da muka kawo bayyanu ne akan tarjumar da aka kulla akai iza sallafi saubil wa fal yaj'al ala atiqaihi shi kuma nan cewa fal yukhalifu baina tarafaihi kenan babu ala dalilin tarjumar to shine Ibn Hajar ya ce yayi abin da ya saba ne shine yana nihin nuni ga wata hanya ta hadisin ta zo cewa a wajen al-Imam Ahmad cikin musnad ya ce fal yukhalifu baina darafaihi ala atiqai ya saba tsakanin gehensa abu saka hada shikenan sai yake nuni wacce ruwaya yake nuni haka nan Isma'ili da Abu Nu'aym ta hanyar Husayn ibn Shayban suka kawo da wannan karin jumhurin malamai sun dauke shi akan mustahabbanci hanin kuma da aka kawo hani ne akan hani na tsabtacewa ba hani bane na haramci والظاهر من تصرف المصنف التفصيلي ابن da yake zan mu fahimta na tasarrufin al-Imam al-Bukhari bambancewa tsakanin idan ya kasance tuha mai hadi ce mai yalwa ce to wajibi ne idan tuha ta kasance mai kunci ce batta da hadi to nan kuma bai wajaba ba sai ya hauda abu saka hada shi wannan shine zabin al-Imam babban malami Ibn al-Munzir mai littafin al-Awsat mai littafin al-Ijma' mai littafin al-Ishraf wa bizalika tazharu munasabata ta'kibihi bi wabi idza kana sawbu dayyiqan tanan ne zan mu gane abinda zai mana nunin haka dan Bukhari gashi yana gamawa kuma sai ya ce babun idza kana sawbu dayyiqan baban da ke bayanin idan tuha ta kasance mai kunci ce a zai babu na shidda kenan hadisi na 361 yace haddathana Yahya ibn Salih haddathana Fulayh ibn Sulaiman an Sa'id ibn al-Haris qala yake cewa sa'alna Jabir ibn Abdullah an salam mun tambaye Jabir ibn Abdullah game da sallah fi sawbil wahid a tuha guda faqala sai yake cewa kharajtu ma annabi na huta da annabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi cikin wani daga cikin bangaren buragoran shi fa ijitu laylatan li ba'di amri sai na huta cikin wani dare dan saboda wani lamari na huta fa wajadtuhu yusalli sai na same shi yana sallah wa alayya saubun wahid a tare da ni ina da tuha guda daya fash tamartu bihi sai na lulluba da ita wasallatu ila janibihi nay sallah a gehen annabi sallallahu alaihi wasallam falam man sarafa yayin da ya tahiyya shi qala sai yake ce min masura ya Jabir me ya kawo tahiyyar dare ya kai Jabir ya na ganka cikin dare ka taho fa akhbartuhu bi hajati sai na bashi labari da bukatata falam ma faraktu yayin da na gama qala sai ce ma hazal istimal allazi ra'aytu minaini wannan lullubar da naga kai da tuhan nan qultu sai na ce kana saubun tuha ta kasance yani daq tayi kunci qala sai ce fa in kana wasi'an in tuhan mai yalwa ce faltahi bi ka lullubar da shi wa in kana dayiqan idan ya kasance mai kunci ne fatta zurbihi to kai jabto da shi ana fahimta ko idan ya ce iltihaf shine lullube tun daga sama shi har kasa in mai yalwa ne kenan in kuma mai kunci ne kenan sai kulla yayi gondo kawai da shi da kulli al'aura shi daga kasa daga gindin shi abin da ya kasa ya rihi shi na ake bukatar ya rihi in mai kunci ne idan kuma ya kasance mai yalwa ne shine ya rihi shi daga sama shi yasa Bukhari ya rarraba abin nan baban kowanne kawo shi inda ya dace a cikin hadisin da yace na hutali ba'di amri saboda wata bukata ta shine yana nihin hajati ya zo cikin ruwayar Muslim cewa ya huta ne da shi da Jubair ibn Sakhar li tahayyatil ma'u fil manzil ya huta zuwa dauko ruwa ne gidansu babu ruwa shine bukatar da ta hudda shi kuma wannan ya nuna mana kyararar mahallu shahid cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin idan tuhar ta kasance mai kunci ce ga yadda za a yi haka nan in ta kasance mai yalwa ce ga yadda za a yi hadisi na 362 haddathana musaddad haddathana yahya an sufyan haddathani abu hazim an sahal qala yake cewa kana rijalun wasu mazaje sun kasance yusalluna ma annabi sun kasance suna sallah tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam aqidi uzrum suna kulla da gyabtansu al-izar ne jami'i ne na izar ala a anake mu abu sawuyansu ka hayi ati sibiyani kamar yadda yara suke wa qala lin nisa sai yake cewa mata la tarfa ana ru'usa kunna kada ku dago kawunanku hatta istawi rijalu julusan har sai maza sun daidaita a zamanin sun zamana daidai ma'ana kada ku dan kalba da kan matan su dago tuha ta maza tana cikin kunci kowa buje ne yasa jikin mazan kamar buje ne kenan wanda suke baya in za su rika dago su rigayo na gaba to za su ga al'aura wasu daga cikin su tunda ba wando bane wayu khaz minhu za a dauka a cikin hadisin nan anna sauba idza amkana litihafi bihi kana aula min al-i'tizari li'annahu ablagu fi at-tasattur tufa idan ta kasance ana iya lulluba da ita yahi dacewa a lulluba da ita yahi dacewa sama da a ce gyabto ne aka yi da ita gyabto kawai daga kamar yadda ake ma wando ne da kasa ne zawwa zuwa kasa daga tsatso ne zuwa kasa shi kuma al-i'tihaf ruhani duka kamar da barmushiya ka ruha daga sama tun daga wuya har zuwa kasa kenan wannan shi yahi dacewa idan tuhar ta isa a cikin wata ruwaya yake cewa fala tarfa ra'saha hatta yarfa ar-rijalu ru'usuna karahiyata an yarawna awratir rijal kada su dago kansu har sai maza sun taso dan saboda gudun kasu ga al'auran maza kuma suna cikin sallah babu na bakwai babu salati fil jubbati shamiyya baban dake bayanin sallah cikin jubba riga riga barmushiya ta sham wa qala al-hasan Hasan al-Basri yake cewa daga mun ji an yi bilakin Hasan shine babban malami a lokacin daga an ce Hasan shine al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri Hasan al-Basri babban malami sananne da an yi idlakin shi a cikin al-Jami'u Sahihi an ce Hasan kawai shine fi siyabi a cikin tuha yace yansu juhal majisu majusi wanda ba majusi zai kera ta zai saka ta yace lam yarbiha ba asan bi galahi ba gami da ita wa qala ma'amar ma'amar yake cewa ra'aytu zuhuri naga zuhuri yalbasu min siyabil yaman yana sawa daga tuhar yaman masu biga bilbol wadda da bawali aka rina ta wa salla aliyu fi saubin aliyu yayi salla cikin tuha gairar makasur wadda ta kasance ba madaquq ba wadda aka abin ga aka daddake ta ba wannan a cikin duka bayanai zai zo akan su ya zo a cikin littafin Abu Nu'aym cikin ta kitabu sala daga Rubai daga Hasan yake cewa la ba'sa bi salati fi rida'il yahudi wan nasrani babu lahi da sallah cikin gyabtan ba yahudi ko ba nasari wa kariha zalika ibn sirin shi yana ga wannan makaruhi ne wannan tarjuma da al-Imam al-Bukhari ya kulla maquda li jawazi salati fi siyabil kufara nan sham abin da yasa ya kulla ta ba kawai garin yake ne ba kahurai yake ne yana nihin kawai bayyana cewa halaccin yin sallah cikin tuha ta kawure matukar baka ga tabbas ga najasa a wajenta ba yayi ta'abiri ne da sham dan saboda kiyayewa da lafazin hadisin a cikin hadisin sham kin aka ambata shi yasa yace babu salat fi jubbati shamiyya madadin yace fi siyabul kufar dan saboda lafazin hadisin zan mu gani cewa jubba shamiyya kin aka ambata sai ya kiyaye lafazin ma ya kasance nata yace fi babul masahi aw qad taqaddama ya gabata cikin babul masahi ala al-khufayn cikin bangaren Mughira ibn Shu'ba annal jubba kana sufan wannan tuha ta kasance ta sufi ne gashin dabbobi ta kasance kuma daga tuhahi ne na rumawa wajhun dilala huska dokar dalili anan cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya ta bai samu neman warwarewa bai lam yastafsil bai neman rabiya ba cewa ta kahurai ce ko kuma ta kaza ce ridiya san daga garin kahurai ta zo sai nuna halacci an yi ruwaya daga Abu Hanifa karhancin sallah cikin tuhar kahurai sai an wanke ta Malik yake cewa idan ya aikata ya saki sallah ma masala ce ta sabani shi sa Bukhari ya kulla babu dan saboda ya nuni akan halaccin nan kuma da yake cewa yayi sallah a cikin abun nan tuhar da aka rina ta da bawali yace ya kasance akwai tuha da suke tunanin cewa in aka sa bawali aka jeme ta a sa ta cikin bawali a jeme ta ta yi kwari a rina ta cikin bawali to wannan tuhar suka ce yayi sallah a cikin ta in ya kasance bawalin mutane ne to suna nihin bayan an wanke ba wai a haka nan ba tuhar da aka rina da bawali kuma Aliyu Allah rada shi yayi sallah da ita ba tare da ya wanke ba. In kuma suna nihin bawulin dabbobi to wannan dabbobin gairul ma'kul ne wannan kuma bawulin su ba najasa bane ba wanda suka kasance ana cin naman su. Ba za a wanke su ba. Abin da yake nihi nan kuma da yake cewa Aliyu yayi sallah cikin tuha gairul maqsur wadda ta kasance zuhuri ne kai ashe yake sallah a cikin wadda aka abin nan runa da bawali. Aliyu kuma yayi sallah cikin tuhar da ba a daka kaita ba abin da yake so tuha sabuwa koda ba a wanke ta ba kawai sabuwar tuha ka soyo ta daga shago ka soyo ta daga bosho ba sai ka wanke ta ba kawai ka sa kai sallah ka matukar ba najasa ka gani ba ko ba datti ka gani jikin ta ba shine yake nihi gairul maqsur wadda an kawo ta ba a daddake ta ba amma ya dauka yayi sallah da ita sabuwa ce. Hadisi na 363 haddasana Yahya qala haddasani Abu Muawiya an al-A'mash an Muslim an Masruq an al-Mughira daga Mughira ibn Shu'ba qala yake cewa kuntu ma annabi fi safarin sallallahu alaihi wasallam na kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wani bulaguro qala sai ce ya Mughira ya kai Mughira khuzul idawa dauki makayin ruwan wannan fa akhaztuha sai na dauke shi fan talaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hai annabi sallallahu alaihi wasallam yattahi hatta tawara anni sai da ya bace gare ni banna ganin shi faqada hajatahu ya biya bukatar shi wa alaihi jubbatun shamiya tare da shi akwai riga wadda take ta kira sham kenan wannan ne bukhari yake yayi kulla baban fa zahaba li yakhruj yadahu min kummiha sai annabi ya fara yaje huddu hannun shi daga cikin hannun rigar wannan fadaka sai ta yi kunci fa akhraj yadahu min asfaliha sai ya huddu hannun shi ta kasanta fa sababtu alaihi sai na zuba mishi ruwa fa tawadda wudu'ahu lis-salah yayi arwala irin arwala shi ta sallah wa masaha ala khufayhi yayi shafa akan hufin shi guda biyu summa salla sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah. Wannan hadisi ya gabata a can baya nan Bukhari abin da yake nihi kawai ya kulla babi akan shi shine nuni akan cewa wa alaihi jubbatun shamiya yana riki saye da tuha ta kila sham kuma a lokacin wancan kahure ne kenan yake nuni cewa hakan kin ya halitta matukar ba an gane jasa ba. Babi na 8 babu karahiyati ta'arrufi salati wa ghairiha baban dake bayanin karhancin tsareituwa cikin sallah da ma waninta koda a wajen sallah kenan. Hadisi na 364 haddasana Madar ibn Fadl haddasana Raw qala haddasana Zakariya ibn Ishaq haddasana Amr ibn Dinar qala sami'tu Jabir ibn Abdullah naji Jabir dan Abdullah yuhaddisu yana bada hadisi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yanqulu ma'ahum al-hijara ya kasance yana dauko dutsi tare da su lil ka'aba wajen gina ka'aba wa alaihi izaruhu tare da shi akwai gyabtan shi fa qala lahu al-Abbas ammuhu sai Abbas ammun shi baffan shi yake ce mishi ya ibn akhi ya kai dan uwana law halalta izaraka da a ce ka warware gyabtan ka faj'altahu ala manki bai ka sanya shi sama da ka hadaka dunal hijara ko ma bayan dutsin wannan ma'ana dan ya kiyaye ka gami da dutsi. Annabi alayhi salatu wasalam yana da izar kin ne gyabtan wanda a can bai rihi bai kai ba ayi iltihab da shi a rihi hannan sai ya rihi kasar shi saman kuma ya barta kuma gashi yana dauko bulu anan kin shi kenan sai ba shi shawara da ka dauko gyabtan ka kawo shi ka ruha anan mana dan ka dauko dutsi na gini sai zamana kaji sauki gami da shi ya kiyaye ka gami da nauyin dutsin nan. Qala sai ya ce fa hallahu sai ya warware shi faja alahu ya dau shawara kenan faja alahu alaman kibai sai ya sanya shi bisa ka hada shi fasaka da magashiyan alaihi sai ya fadi ya suma famaru ya ba da zalika uryanan ba a taba ganin shi bayan haka a tsareci ma'ana lokacin da aka yi haka annabi alaihi salatu wasallam da ya haka al'aura shi tabbayyana kuma ana cikin aiki to wannan kumya sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya suma yace daga wannan ba a taba ganin annabi alaihi salatu wasallam uryanan ba. Wannan hadisi ya kawo shi a guri biyar wannan shine guri uku kai wannan shine guri na farko. Anan da yace annabi sallallahu alaihi wasallam yana dauko dutsi tare da su yace tare da Quraishawa lokacin da suka gina Ka'aba kuma wannan ya kasance haka hin amma bashi manzanci ne fa ba fa bayan an bashi manzanci bane. Ruwaya Jabir ta rawaito daga cikin marasilu sahaba ya kasance ya ji daga annabi alaihi salatu wasalam bayan wannan ko kuma bayan wanda suka halarta suka bashi labari shi Jabir kin wadan saboda shi bai halarci abun wannan ba yace abun da yake ambata gare ni Abbas ne zai bashi labari tunda shi da shi aka yi abun ya bada hadisin daga Abbas kin daga dan shi siyakin shi a cikin sanan Tabarani a cikin mu'jamul al-Imam Tabarani haka ya nuna a cikin shi yake cewa faqama fa akhaza izarahu yayi tsaye ya dauki gyabtan shi wa qala sai yake cewa na haitu an amshi uryana an hana ni in yi tahiya a tsareci azir anan yake cewa falam ya ta'arraba ada zalika bai taba bayin zur bayan wannan mutabaka hadisin da tarjuma shine wannan jumla kawai ta karshe dan saboda ta dauki kasancewar bayan annabta wannan kahin annabta ne to kuma ina da bayan annabta kenan alaihi salatu wassalam wa fihi a cikin hadisin annahu sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kana masunan kiyayayye ne amma yustaqabahu qabla al-bi'sa tun kahin aiko manzanci ma dabi'a shi ta kasance tana kin duk wani abin da zai kasance mummuna ne wa ba'ada hakanan bayan annabtan ma wa fihi an-na'yu an ta'arribi khaddaratin nas a ciki an hana cewa mutun ya tsareita ya hudda kayan shi a lokacin da mutane suna nan shine babban abin da al-Imam al-Bukhari ya kulla babi akai yake son nuna mana shine yasa ce karahiyatu ta'arrifi salati wa ghayriha dan saboda wannan a cikin a wajen sallah ne annabi alaihi salatu wassalam har sai da ya fadiye su ma dan saboda kumiyar to kuma ina a ce cikin sallah ne min babu aula kuma wannan kahin bi isa ne to kuma ina a ce bayan bi isa ne min babu aula a ce annabi alaihi salatu wassalam ya kiyaye al'aura shi game da wani ya gani nan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure Allah mu daukin sarki ya mana gafara yau abinda zan mu gani a cikin wannan shine a cikin mana ba mu gushe ba dai cikin mujallal na abin nan mujallal na biyu na littafin sifatu safwa na al-Imam Ibn al-Jawzi duk abinda muka samu na zaburar da mu akan karatu ina kokarin gwada mana shi dan saboda zaburar da mu akan karatu dukkan littafin in ya kasance mulki na ne wannan abin na ƙarshe zaka ganshi can harkon shi sai ka gani haka nan na ƙarshen shi sai ka gani ranar da na fara nazarin shi da ranar da na sabke shi ka gani zuwa nan litinin nawa da wata 12 da watan 5 da milka tors a ƙarhe nawa ƙarhe 10:50 na dare na sabke shi kowane littafi haka ne harkon shi ranar sayen shi da ranar fara nazarin shi da ranar sabke shi in ma wanda ake yi wajen ma wannan kutun ina yaro ne lokacin tun ina yaro ne kawai Allah ne ya sa mini san rubuta abubuwa na tarihi dan ina san ko wata rana in san cewa wannan littafin yosha na karanta shi ina tuna lokacin da littafin askari tun banda ma azumi 30 na yi askari banda azumi 30 na yi askari ina tuna ina cikin askari na fara yin azumi 30 wallahi ina cikin shi a cikin na rubu a cikin ma na rubuta shekarar da na fara wannan azumi 30 lokacin ina yin askari a cikin shi na rubuta cewa shi rana ta kaza shekara ta kaza na fara azumi 30 wannan a wanda zan mu gani cikin mazajen da ya kawo a cikin wannan littafi na shi na 414 shine Sa'id ibn Jubair yana daga cikin dama wanda nake ta ce ya karanta muku tarihin rasuwar shi da shi da Hajjaj yadda aka yi to kuma ka tari kawai ina duba cikin wannan a dama mun yi shi ne shi yasa nake rike da ita da jima'a mun karanta ma dalibai shi tun wancan lokacin dan adatan na kasance duk littafin da nake nazarin shi to kuma fawaid in na samu hudda su muke in mun gama karatu sai mu dauke su mu yi su mu dauke su in mun tuna mu yi su daga Umar ibn Sa'id yake cewa da'a Sa'id ibn Jubair ibn Huhina du'iya li yaqtala faja'ala ibn Huhaya biki Sa'id ibn Jubair lokacin da aka kira yoshi Hajjaj ibn Yusuf ya ce yana kiran shi dan shi sai ya hoshe da kuka fa qala sai ya ce mishi ma yubiki ka me yasa kake kuka saboda shi ya san menene Hajjaj yake ni sai ya ce mishi ma baqa'u abika ba'da 57 sana ubanka me zai nema a wannan duniya bayan shekara 57 daga Hassan yake cewa la ma uciyar Hajjaj bi Sa'id ibn Jubair yayin da aka zo ma Hajjaj da Sa'id ibn Jubair qala yake cewa anta Shaqi ibn al-Kasir kai ne Ashqi ibn al-Kasir ya akasa sunan nashi As-Sa'id shine mai arziki ya kira shi da Ashqi matsiyaci Ibn Jubair da mukakke ya kira shi al-Kasir kariyayye ya ci qala sai ya ce mishi bal ana Sa'id ibn Jubair bare dai sunana Sa'id ibn Jubair qala sai ya ce mishi bal anta Shaqi ibn al-Kasir qala sai ya ce ummi a'rafu bismi minka ma aihiyata ta hika sanin sunana qala sai ya ce fa ma taqulu fi muhammad mi kake wada me ra'ayinka game da annabi muhammad qala sai ya ce ta anin nabiy kana nihin annabi qala na'am sai ya ce i qala sayyidu waladu adam ina cewa shine shugaban diyan annabi adam almustafa abun zabi khairu man baqiya hiyayyan wanda suka yi saura wa khairu man mada da wanda suka wuce qala sai ya ce fa ma taqulu fi abubakar siddiq mi zaka fada ra'ayinka game da abubakar siddiq sai ya ce annabi duka yana so ya mishi shinhuda ne har ya kai ga tambayar da yake so ya mishi ya kama shi akan abin da suke sabani akai qala sai ya ce mishi as-sadiqu khalifatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam Halifa manzan Allah kenan Mada Hamidan ya wuce abun godiya wa Aisha Sa'idan ya rayu mai arziki wa Mada Alamin Hajji Nabihi ya shude akan hanyar annabin shi lamai tagar yaron wala mi baddal bai sauya ba bai jirkita addini ba kala sai ce fa mata qulu fi Umar mi ra'ayinka game da Umar kala sai ce mishi Umar al-Faruq khairullahi wa khairatullahi wa khairatirasulihi Umar al-Faruq zabin Allah zabin manzan shi kenan Mada Hamidan Alamin Hajji Sahibai ya wuce abun godiya akan hanya ta magabatan shi guda biyu ya buturba annabi da Abu Bakar lam yugayyar wa lam yubaddal bai sauya ba bai musanya ba addini kala sai ce fa mata qulu fi usman mi zaka fada game da usman yace al maqtulu zulman wanda aka kashe zalunci kake nihi al mujahhizu jaysal usra wanda ya shirye jaysal usra al hafiru bi'r ruma wanda ya gina rijiyar rumawa al mustara baitahu fil janna wanda ya sai gidan shi a al janna sihirun nabi sallallahu alaihi wasallam sirikin annabi sallallahu alaihi wasallam ala bunatahi akan diyan shi guda biyu annabi ya aura mishi ya kuma ya tarar shi ya kara mishi zawjuhun nabi sallallahu alaihi wasallam biwahai zawajahu nabi biwahai min as-sama kana nihin wanda annabi ya mishi ya aurar da shi da wahayi daga sama yana nihin tattaro mishi faraloli na Usman gabaki daya kenan kaji abin da in ma kana cikin masu suka su dan akwai sabani tsakanin su ga matsayin shi dai kala sai ce fa mata qulu fi ali kuma me kake fada game da ali kala sai yake cewa ibnu ammi rasulullah dan ammun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kake nihi wa awwalu man aslama harkon wanda ya musulunta mun gani ai cewa harkon wanda ya musulunta shine cikin yara ali ibn abi talib wa zauji fatima kuma mijin fatima kake nihi wa abul hasan wal husain kala sai ce mishi kuma ta qulu fiya kuma me kake fada a ciki na sha'ani na ni me ka gani me ra'ayinka akai na kala sai ce mishi anta a'lamu bi nafsika kai kai kowa sanin kanka kala sai ce mishi basu il bi ilminka zubda ilminka kawai abinda ka sani akai na kai ma ka fada kala sai ce idan nasuka wala nasuruka in haka ne ranka zai baki ba zaka ji dadi ba kala sai ce mishi basu bi ilminka zubda ilminka ni na gaya maka kala sai ce a afuni kayi mun afuwa kan hada abin da na sani akan ka kala sai ce la afallahu anni in afaituka ka Allah mun afuwa in na maka ita kala sai ce mishi inni a'lamu annaka mukhalifun li kitabillah na san cewa kai ka saba ma littafin Allah tara min nafsika umurin turidu min halhaiba kana ganin wasu lamurra wanda neman kwarjini kau kake yi da su wahiya allati taqamu huka halak wanda kuma su zai sa halaka ka gobe kiyama wasa tarudu gadan fata alam gobe ka gamu da Allah zaka sani kala sai ce mishi amma wallahi la aqtulannaka qatalan lam aqtulhu ahadan qablaka wala ahadan ba'adak yace wallahi zan maka kisan da ban taɓa ma wani kisa irin shi ba kuma bayan ka bazan taɓa ma wani kisa irin shi ba kala sai ya ce mishi idan tabsudu alayya dunya ya absudu alayka akhiratak in haka ne kuwa zaka bata mini duniya ta kai kuma bata maka lahirarka kala sai ya ce ya gulam ya kai yaro a saifuwan ne dauko mun takobi da fatan yanka falan ma wallahi da hika inda yaron ya tashi dauko takobin nan sai Sa'id ibn Jubair ya fashe da dariya kala sai ya ce mishi ma balagani annaka tadhak an ce mini wai dariya ma kake kala ya ce kad kana zalik eh haka ne nayi dariya kala ya ce fa ma adhakaka inda qatal me yake saka dariya wajen kisa kala ya ce min juratika ala Allah wa min hulmillahi anka yadda kake ma Allah tsaurin kai kuma Allah yake juri da kai kawai shi bani dariya kala sai ya ce ya gulam uktulhu ya kai yaro ka da shi ka yanka shi fastaqbil alqibla bihi fuskanta shi kai kalli alqibla kalli gabas ka yanka shi sa'id ibn jubair sai yace wajhatu wajhi lillazi fadara samawati wal ardi hanifan wa ma ana min almushrikin kenan sai yace mishi fasarrif wajhahu an alqibla to jiwa huska shi kan mata kalli alqibla sai yace mishi fa aina matu wallu fa thamma wajhullah kala yace idrib bihi alard kihe shi a kasa kan ya kalli kasa a yanka shi ta qiya kala sai yace minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra kala sai ce izbaha adu wallah yanka shi makiyin Allah fama anzahu li ayatil qur'ani munzul yawm zan raba shi da karanta ayoyin qur'ani daga yau karanta ayoyin nan ka kare da su kuma haka ne sai ya yanka shi a wannan kisan haka ya yanka shi yake cewa ibnu zakwan yake cewa hajjaj ibn yusuf lokacin da ya aika zuwa ga sa'id ibn jubair fa asabahu ar-rasul bi makka sai dan aiken ya same shi a Makka yayin da yazo da shi salasata ayyam kwana uku yana noman shi yazo ya sumu nahara hawai kuma laila dan aiken da yazo kwanan shi uku a gidan Sa'id ibn Jubair saboda su sun riki Allah sun san Allah ne gaban su dan an ce ana neman su a kashe su ko gudu bai dan aiken da yazo shi ya sabke shi ma kwanan shi gida uku a wajen shi dogarin da za a aiko je ka kawo shi yace a wannan kwana ukun yana wuni azumi yana kwana sallah sai yace ma dan aiken wallahi inni la a'lamu anni sai dan aiken yace mushi na sani ni cewa wallahi idan na kai ka kenan bahadan nan in na kai ka Hajjaj yan kaka ne zai kenan kawai ka samu ka fita ka boye ka tafi wani gari ka gudu in je kawai in ce mushi ban ganka ba in ce ma sarki ban ganka ba sai yace idan kai haka nan labarin kuma zai isar ma sarki cewa an gan mu tare da kai ana da tabbas kin cewa ka gan ni bari na kai na gudu da an yi haka nan in bata maka rayuwa ka kawo tashi mu tahi yace tashi mu tahi wajen shi sai ya taso ya taho ya zo wajen Sa'id ibn Jubair shine aka yi wancan wacce kissa ana kashe shi labari ya kai ma Hassan ibn Abi al-Hasan al-Basri wannan da muka ce a Bukhari daga an ce qala al-Hasan shi ake nihi labari ya kai ma Hassan al-Basri babban malamin lokacin qala sai yake cewa ya daga hannu yace Allahumma ya qasim al-jababira ya Allah mai yanka masu kin Allah iqsim al-Hajjaj ka kai yanka kashe Hajjaj ka karye bayan Hajjaj fama baki illa salastun bai saura ba kwana uku kade yayi hatta wa qala jawfu hududu famata a tsutsa a cikin titi tsutsa tana hutowa daga cikin shi yan mutu saboda addu'an Hassan ta same shi yake cewa sai shahidtu maqtal Sa'id Khalif ibn Khalifa yace na halarci kisan Sa'id ibn Jubair da Hajjaj yayi yayin da kan shi ya rabu daga wuyan shi bayan an yanka shi shaida ne ni ina rantsuwa da Allah kan nan yana cewa la ilaha illallah sai da fada haso uku bayan kan an raba shi kan ayyade ce kan shi yana zikiri falam yutimma ha ta ukun ce kawai bai ida sata ba Sa'id ibn Jubair babban dalibi ne han Ibn Abbas babban dalibi ne Ibn Abbas baka karanta tafsirin Qur'ani baka ji ba an ce qala Sa'id ibn Jubair manya-manyan malaman tafsiri ne tafsirin Ibn Kasir tafsirin Qurtubi tafsirin al-Imam wannan Sheikh al-Mufassirin Ibn Jarir al-Tabari baka wuce safahohi baka ga ba Sa'id ibn Jubair araqin sa a cikin tafsir makaranta Qur'ani ne kuma masana tafsiri ne tun wancan lokacin amma ga irin kisan da Hajjaj ibn Yusuf ya mushi Allah madaukin sarki ya mushi rahama ya ji kanshi assalamu alaikum wa rahmatullahi